ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 109 littafin al-adabul mufrad na al-imam bukhari kuma za mu karanta hadisi na 538 zuwa hadisi na 541 insha Allah wadannan hadisai suna karantar da mu abinda ya kasance magidanci ya aikata idan yana cikin gidansa inda ya fi dacewa ga magidanci mai gida ya aikata idan yana cikin gidansa akan haka al-imam al-bukhari ya yi babi na 247 babu ma ya'malu ar-rajulu fi baytihi babin da ke bayani akan abin da ya kamata mutum ya aikata idan yana cikin gidansa saboda koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam حدثنا عبد الله بن رجاء البدائي البصري وحفص بن عمر الحوضي ما لم يبيت كرنت دا الإمام البخاري وانا حديث وانا إسنادي كنن عبد الله بن رجاء وحفص بن عمر قال هو النزياتي حدثنا شعبة بن الحجاج الأتكي عن الحكم بن عتيبة shu'ba ya karbo hadisi daga al-hakam bin utayba shi kuma ya karbo daga an ibrahim bin yazid an-nakhli an al-aswad bin yazid ya karbo hadisin daga al-aswad bin yazid al-aswad bin yazid mukhabbaraman al-mukhabbaram shine wanda ya ga jahiliya kuma ya ga musulunci amma Allah madaukaki bai nufe shi da zama sahabin manzon Allah wato ya yi rayuwa ta jahiliya kafin Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya san yanda rayuwa take a zamanin jahiliya amma Allah bai nufi shahaduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba har dai manzon Allah ya rasu gashi yana musulmi ya hadu da sahabban manzon Allah saboda haka ba a sanya shi a cikin sahabbai al-aswad bin yazid ana sanya shi cikin tabi'i kuma gidansu a tarihi ana cewa gidaje da suka samu albarka irin nasu kadan ne saboda shi da dan uwansa Abdurrahman bin Yazid da dan Abdurrahman wato da kuma dan kaninsa wato shine Alkama bin Qaisin da kawunsu da ake kira Ibrahim an-Nakhli gabaɗayansu tabi'ai wanda al-Imam Zahabi yace fa haula'i ahlu baitin min ru'usil ilmi wal amal wadannan mutane ne wadanda sun shahara a tarihi ta wajen ilimi da kuma aiki da shi Allah ya musu rahama shi wannan tabi'i al-Aswad bin Yazid shine ya bada labari qala yace sa'altu Aisha radiyallahu anha na tambayi Aisha Allah ya kara mata yarda wato matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma kana yasma'u an-nabiyyu fi ahlihi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi idan yana cikin iyalansa idan manzon Allah yana gida me yake aikatawa faqala sai Aisha tace kana yakunu fi mihnati ahli annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yana zama ne cikin dawainiyar iyalinsa inda yana cikin gida idan manzon Allah yana cikin gida to dawainiya yake ma iyali fi mihnati ahli fa idza habarati salatu idan lokacin sallah yayi faraja sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya bar gida wannan isnadin yana adabu zafaf na Muhammad Nasiruddin al-Albani ya kawo hadisi ina hadisi ne 676 kuma al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan wato asalin sa cikin al-Jami'u sahih yana kitabul adab babu kaifa yakunu ar-rajulu fi ahlihi sahihul bukhari babin da al-Imam al-Bukhari yayi babu kaifa yakunu ar-rajulu fi ahlihi tayaya ya kamata mutum ya zauna idan yana cikin gida wani irin zama mutum zai yi wato idan yana cikin iyalansa sunan babin ke yayi kama da babin da ya kawo a littafin al-adabul mufrad ma ya'malu ar-rajulu fi baiti sahihul bukhari kaifa yakunu ar-rajulu fi ahlihi shine hadisin 676 amma a wancan isnadi hadisin ya ruwaito shi ne daga Hafsu bin Umar kaga anan hadisin ya ruwaito daga malamai biyu Abdullah bin Raja'in al-Hudai al-Basri da kuma Hafsu bin Umar amma sahih Bukhari ya kawo shi a wannan babin wato daga Hafsu bin Umar hadisin al-Aswad bin Yazid Aisha tace kana fi mihnati ahli annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana gida yana cikin dawainiya ga iyalinsa fa idza habarati salatu qama ila salati maimakon faraja duk ma'anar su dai ne idan aka kira sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe da sallah al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin al-Aswad bin Yazid a wurare da yawa ya kawo shi a babu kaifa yakunu ar-rajul fi ahlihi ba ko a kitabul adab sahih al-Bukhari kuma ya kawo shi a cikin abwabu salatil jama'a wal imama aidan wato a wannan al-Imam al-Bukhari ya kawo shi yayi masa babi man kana fi hajati ahlihi fa uqimati salatu fa faraja wato idan mutum yana cikin gida yana da wani ya ga iyalansa sai ya ji an yi iqama wato an tsaye da sallah to sai ya bar duk abin da yake daga cikin gidan nan ya fita zuwa sallah saboda ya bada hujja da haka sai kawo hadisin al-Aswad bin Yazid annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana cikin gida yana da waliya amma idan lokacin sallah yayi a wata riwayar aka ce idan an yi iqama ta sallah annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar duk da waliyar da yake fita wato ya tafi masallaci shine Ibn Hajar a littafin Fathul Bari mujallad nabi shafi 136 yace ka annahu ashara bi hadhihi tarjama ila annahu la yarhaqu bi hukmi ta'am kullu amrin yaqulu lin nafsi tashawufun ilay idan kana gida sai aka kira sallah idan abinci ne a gaban ka na'am zaka zauna ka gama cin abincin kafin ka fita amma idan ba abinci ne a gaban ka ba duk da waliyar da kake ya kamata ka daina ka kai sallah saboda wannan hujja saboda wannan hadisi izlaw kana kadhalika lam yabqa li salati waqtun dilgali idan aka ce idan kana aikata wani abu a cikin gida aka tayar da sallah ba za ka ji sallah ba sai ka gama abin da kake yi Ibn Hajar ya ce to wannan ya nuna cewa sallar ba ta da wani lokaci kenan gare ka amma idan abinci ne a gaban ka wannan akwai hadisi za ka gama cin abinci ka kafin ka je sallah amma matukar ba abinci ne a gaban ka ba to za ka bar duk abin da kake idan an kira sallah ka bar duk abin da kake a cikin gida da kai da iyalanka ku tafi masallaci Ibn Hajar ya ce kuma akwai bambanci tsakanin abincin da dawainiya wanda yake mutum yake aikatawa a cikin gida fa wabu ta'am baina yadai al-akil fihi ziyadatu tashawuf idan aka aje abinci a gabanka sha'awa za ta same ka saboda haka koda ka tafi sallah din hankalinka yana ga abincin to shi yasa wato hikima ta shari'a ta ce ka fara cin abincin kafin ka je sallah don haka akwai bambanci. Wannan hadisin yana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana gida yana wasu ayyuka da zaran an kira sallah, idan Bilal ya taho ya gaya masa, to zai bar abin da duk yake yi ya tafi masallaci. Kuma Imam al-Bukhari ya kawo hadisin a Kitabun Nafaqat, yanda ake dawainiyar iyali, yana khidmatur rajuli fi ahlihi, sunan babi kenan. Wato babi game da yanda mutum yake wa iyalansa hidima, kamar yanda iyalansa suke maka hidima, kai ma ya kamata ka musu hidima, sai kawo hadisin. Amma hadisin bai kawo shi ta wannan riwayar ba, ya kawo shi daga riwayar Muhammad bin Ar'ara, sannan Anil Aswad bin Yazid, hadisin Al-Aswad bin Yazid da yake tambayar Aisha, Allah ya kara masa yarda. Kaga kenan hadisin Imam Bukhari ya rawaito shi ta hanyoyi da yawa. A wancan isnadi, sa'altu Aisha radiyallahu anha ma kana nabiyyu yasna'u fil bayt, Al-Aswad bin Yazid yace na tambayi Aisha mai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa idan yana cikin gida. Idan yana cikin gida me yake? Ka san akwai bukatar mu san me Annabi yake idan ya shiga gida, saboda kai ma kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine sai Aisha Allah ya kara mata yarda tace kana yakunu fi mihnati ahli, manzon Allah ya kasance ne cikin dawainiyar iyalansa. Fa idza sami'a al-adhana kharaja, idan ya ji kiran sallah sai ya fita. Wannan riwayar ke ta. Kuma hadisin Imam Bukhari ya kawo shi a Kitabu Tafsir al-Qur'an, wanda yake bayani game da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama da iyalansa. A daga cikin malaman al-Imam Bukhari akwai malamin da ake kiransa Adam bin Abi Iyas, wanda ya fassara al-mihna, me ake nufi da Annabi yana cikin dawainiyar iyali, yace ta'ani khidmat ahli. Wato abinda Aisha take nufi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hidima ga iyalansa idan yana cikin gida, shine dawainiya. Me ake nufi da al-mihna? Shine al-khidma. Hadisin yana sunan Tirmidhi, ta riwayar Hannad an Waqi' an Shu'ba, sannan aka ruwaito shi wato ga Anil Aswad bin Yazid an Aisha radiyallahu anha. Wato hadisin ya zo cikin sunan Tirmidhi ta wani isnadin daban wanda Imam Bukhari ya ruwaito. To in ka lura da wannan hadisin na farko, wanda Imam Bukhari ya kawo, hadisi ne a dunkule. Hadisi ne a dunkule. Me ake nufi da hidima? Me ake nufi da cewar manzon Allah idan yana cikin gida yana dawainiya ga iyali, yana hidima ga iyali? Me ake nufi? Kaga maganar a dunkule take. To saboda tana dunkule, shi yasa Imam Bukhari ya kawo wasu ruwayoyin a bayansa, saboda ya fassara maka abinda ake nufi da dawainiyar da Annabi yake a cikin gida. Yana da kyau a fassara maka gane wannan dawainiyar. Amma waɗannan fassarori da duk aka samu, wancan riwaya ita ce kadai ta zo cikin Sahih Bukhari a dunkule. Amma duk wata riwaya da ta warware bayani game da dawainiyar da manzon Allah yake wa iyali idan yana cikin gida, ba ta zo cikin Al-Jami'u Sahih ba. Hadisi na gaba. Haddathana Musa bin Isma'il at-Tabuzaki qala haddathana Mahdi bin Maimun al-Basri an Hisham bin Urwa an Abihi. Hisham bin Urwa ya rawaito hadisin daga Urwatu bin Zubair. Qala Urwatu bin Zubair, mun yi magana a kansa a baya, wato dan Asma'u bintu Abi Bakr, kuma a hannun Aisha Allah ya kara masa yarda ya yi karatu. Ya ce sa'altu Aisha radiyallahu anha, kaga an samu hadisin daga tambayar wani kuma daban, ba tambayar wancan tabi'i Al-Aswad bin Yazid ba. Yanzu wannan dan goyon Aisha Urwatu bin Zubair shine ya tambayi Aisha din. Allah ya kara masa yarda, yace sa'altu Aisha radiyallahu anha, na tambayi Aisha, Allah ya kara masa yarda, ma kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi, menene Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikatawa a cikin gida? Ko zama yake a matsayinsa na mai gida baya komai sai dai amar, me yake yi idan yana cikin gida? Kala sai ta ce yaqsifu na'alahu, yana dinke takalmansa. Yakhrujuha shine yaqsifu na'alahu, wato kamar takalma irin na mutanen da yana da igiya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yakan gyara takalman idan ya lalace idan yana cikin gida me bakon yace wani dauki takalmi ka gyara sai manzon Allah da kansa ya dauka ya gyara abin sa wa ya'malu ma ya'malu ar-rajulu fi baytihi kuma yana aikata duk abin da maza ke aikatawa mutum ke aikatawa a gidansa duk abin da mutum ke yi a gidansa manzon Allah yana yi a gidansa wato shi Annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewar babban mutum ne bai sa ya ninke kafafunsa a gida ana mai hidima ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin ayyuka da kansa a cikin gida shi yasa take nuna cewar babu bambanci a tsakanin rayuwar manzon Allah a cikin gida da rayuwar wani da kuka sani duk iri ɗaya ne amma har yanzu dai maganar abin kullu take ta dan warware ta ce manzon Allah yakan gyara takalmi ma'ana ya sifu na'alahu to sai al-Imam Bukhari ya karanta wani hadisi kuma wanda ya dada bayani har yanzu حدثنا إسحاق بن راهوي المروزي قال أخبرنا عبد الله بن الوليد القرشي عن سفيان الثوري حديث سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن عروة شين عن أبيه شين عروة بن الزبير وترواية عروة بن الزبير قال يتيتي وسألت عائشة ناتن بي عائشة الله يكرم سيرد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيتي ان كدورا ده يعمل ده يصنع ده سنذو cikin hadisi ma'ana su daya menene annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a cikin gida qalat tace ma yasna'u ahadukum fi baiti irin abin da dayan ku yake yi a gidansa wato kar ma ka bambanta yaksifun na'ala manzo Allah yakan wato dinki takalmarsa wayar ka'u sauba yayi facin tufafinsa waya khifu yayi sakar tufafin duk manzo Allah yana yi hadisin yana sahihu jami'i sahih hadisin 4937 wannan isnadin ma ya inganta daga Aisha Allah ya kara mata yarda wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi facin tufafinsa inda ya yage manzo Allah ya facin sa waya khifu ko ya dinka da zare da allura maimakon ya ce dauka kai min manzon Allah sai da kansa sallallahu alaihi wa sallam hadisi daga haddathana abdullah bin muhammad al-musnadi qala haddathani muawiya bin salih al-hadrami an yahya bin sa'id al-ansari yahya bin sa'id yana cikin masana karatun al-qur'ani a tarihin musulunci yasa ake kiransa al-mujawwid wanda suka ruwaito tilawar alqur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an amra ya karbo hadisin daga amra bint abdurrahman bin sa'd bin zurara al-ansariya amra al-majira aisha ce amra ana kiranta amratul ansariya al-faqiha malama ce da tayi karatu wajen aisha Allah ya kara mata yarda ana cewa babanta sahabi ne kakanta ma sahabi babanta sahabi kakanta sahabi malamarta kuma matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kakanta yana cikin dadaddun sahabban manzon Allah kada shi da ake kira wato Sa'd bin Zurara al-Ansari to Amra ta ba da labari ba ita ce ta yi tambaya ga Aisha din ba amma da shi ke ta yi karatu wajen Aisha Allah ya kara mata yarda ta san tambayar da aka yi ma Aisha ga yadda muka karanta wannan hadisi na baya al-Aswad bin Yazid yayi tambaya ga Aisha sannan ga Urwat bin Zubair dan goyon Aisha shi ma ya mata tambaya amma ita Amra ba ta yi tambayar ba shine take ba da labarin tambayar ita ma qila li Aisha an taba ce ma Aisha radiyallahu anha ba ta faɗi wanda ya tambaya ba amma ta ce an taba yin tambaya ga Aisha ma za kana Rasulullah ya'malu fi baitihi menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi a gidansa idan yana cikin gida qalat Aisha tace kana basharan min al-bashar manzon Allah mutum ne cikin mutane mutum ne cikin yan adam wajen amsar da ta bayara anan kana basharan min al-bashar manzon Allah mutum ne daga cikin yan adam saboda haka irin amsar da take bayarwa a baya take cewa ya'malu ma ya'malu ar-rajulu fi baitihi riwaya ta bidan muka karanta kuma tana cewa ma yasna'u ahadukum fi baytihi, to abinda mutum ke yi a gida irin sa ne manzon Allah yake a gidansa. To anan kuma take cewa manzon Allah mutum ne daga cikin yan adam, yafli thawbahu, wato yakan cire kwari daga tufafinsa da kansa, ya cire kwari daga tufafinsa shine yafli thawbahu. Saboda shi Annabi sallallahu alaihi wasallam katifarsa ba irin taka bace, katifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fata ce da aka cika ta da wato ice na dabino, wanda shine manzon Allah yake kwance aka, idan ya tashi ko ina sai kaga yayi shata yayi alama babu laushi. To idan aka ce mutum yana kwana a irin wannan, kwari zai zama to suna tare da wannan katifa. Saboda haka manzon Allah yakan dauki tufafinsa yana ta cire waɗannan kwari. Akwai wata mata daga cikin matan Madina wanda hadisin yana al-Musnad al-Imam Ahmad, hadisin ya inganta. Wannan matar da ta zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan, ta zo wajen Aisha sai ta ga irin katifar manzon Allah, hankalin sai ya tashi. Ya za a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwana irin wannan katifa? Ita tana ganin bai yi ba, saboda haka sai ta tafi gida ta kawo katifa na auduga mai laushi ta kawo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya dawo ya ga katifa mai laushi, me ya faru? Wance ne ta zo ta ga irin katifarka? Abin hankalinsa ya ta ce ai ga wannan ka riƙa kwanciya a kai. Sai manzon Allah ya ce wallahi inna so Allah ya jawo zinari da azurfa duk inda na tafi. Ka ga maimakon a ce kai sai ka je ATM kafin ka cire kuɗi ko? Shi manzon Allah duk inda ya tafi zinari zai ringa binsa da azurfa. Manzon Allah ya ce idan ina son haka a take yanzu za a yi. Ya ce ku ɗauka cikin nan ku mayar mata. Manzon Allah yana so ya kwanta wannan katifar dai da za ta riƙa wato babu laushi tare da ita, kuma tana fidda alama a cikinsa na cewar manzon Allah bai ji daɗin kwanciyar ba, shi dai wannan yake so. To Aisha ba ta mayar da katifar ba, da kanta ta bada labari ta ce sai na ki mayarwa saboda ni dai ina son katifa. Ya dawo a mayar da katifar nan, sai da ya sau uku Aisha ta ce to an mayar. Sannan ta ɗauki katifa ta maida, za ka ce me yasa manzo Allah ya maida kyauta? Saboda ya zama darasi da na baya. Wannan ba gwaninta ba ne matar ta yi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi manzon Allah rayuwarsa da ya zaɓa ya riƙa kwanciya irin wannan katifa yana so ya zama darasi ga na baya har tashin kiyama. Saboda haka idan ma wani ya taho da wata katifa mai laushi yana so darasin ya tabbata har tashin kiyama. A san cewa ba wannan rayuwar manzon Allah ya zaɓa ba, saboda haka yasa ya mayar mata, amma ba a maida kyauta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka saboda ya tabbatar mana rayuwar da Allah ya zaɓa masa kenan, wanda shi kuma ya zaɓa ma kansa. Wanda hadisin nan yana silsilatu sahiha, hadisin 671. To akwai hadisin al-Imam Ahmad wanda ya rawaito, da kuma al-Imam Tirmidhi yana kitabu sifatul qiyama war riqat war wara, haka nan Ibn Sa'd ya rawaito hadisin, malamai da yawa sun inganta riwayar Hisham bin Urwa an abi Urwa bin Zubair yake tambayar Aisha ma kana rasulullah yasna'u fi baiti, menene Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a gida? Idan manzon Allah yana cikin gida me yake aikatawa? Kada sai Aisha ta ce yafitu thawbahu, manzon Allah yana dinke tufafinsa. Wa yaqsifu na'lahu, yayi fashin takalminsa, ya gyara takalmi inda ya yage ya gyara. Wa ya'malu ma ya'malu ar-rijalu fi buyutihi, manzon Allah yana aikata irin abin da maza ke yi a gidajensu. Hadisin yana sunan Tirmidhi, yana kitabu shama'il na al-Imam Tirmidhi, Shama'il al-Muhammadiyya, shine hadisin 293. Yana sahihu Ibn Hibban, wanda riwaya ta al-Imam Ibn Hibban, Aisha ta ce wa yarfa'u dalwahu, manzon Allah yana jan ruwa yana ya ja gugansa da kansa, wato idan yana bukatar ruwa yakan tafi rijiya ya ja ruwan da kansa. Wa ya'malu ma ya'malu ahadukum fi baytihi, sannan akwai wata riwayar har yanzu da aka samu na labarin Aisha wanda kuma ta biyo ta Al-Qasim bin Muhammad shine yaron Muhammad bin Abi Bakar as-Siddiq shi ma kamar yaro ne ga Aisha saboda yaron kaninsa autan sayyidina Abu Bakar shine yake kira Muhammad bin Abi Bakar as-Siddiq to yana da yaro da ake kiransa Al-Qasim bin Muhammad wanda babban malami ne shi ma yaro ya zo hadisin daga Aisha yace su'ila an tambaye Aisha ma kana rasulullah ya'malu fi baitihi menene annabi sallallahu alaihi wasallam yake a gida qalat si Aisha tace kana basharan min al-bashar yaqli thawbahu wa yahlubu shatahu manzo Allah yana tatsar akuyansa da kansa kaga an samu kai manzo Allah idan yana bukatar ya tatsi madara ko nono daga cikin akuya baya cewa je amin sai ya tafi ya tatsa da kansa wa yakhdumu nafsahu yana makanta hidima manzo Allah yana makanta hidima to anan hadisan da muka karanta din nan sai suka nuna cewa manzo Allah yana hidima ga iyali hidima ga iyali din nan sai ya ba mu wasu tunanin ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana gida kusan komai shi yake wa mata tunda aka ce fi mihnati ahli yana cikin dawainiyar iyali kalman nan sai ta sa wasu ke ganin kamar ai annabi sallallahu alaihi wasallam hatta girki misali yana yi da sauransu wanda kuma ba haka bane kuma haka wannan dalilin yasa aka samu malaman da ke ganin girki ba wajibi bane akan mace wato girkin abinci bai zama dole akan mace ba saboda waɗannan hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda akan hakan Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yayi magana babban abin da ya kamata mu lura da shi manzo Allah yana da masu hidima akwai waɗanda ke masa hidima a rayuwarsa yana da waɗanda suke masa hidima kamar yanda Ibn al-Qayyim ya faɗa a cikin Zadul Ma'ad ya kirga su yana mujallal na farko shafin 110 inda ya babi musamman akan kodamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan suke wa manzo Allah hidima akwai Anas bin Malik akwai Abdullah bin Mas'ud wanda idan manzon Allah ya fita waje kenan Abdullah ibn Mas'ud shi yake daukan takalmar manzon Allah ya rike asuwakinsa akwai Uqba ibn Amir al-Juhani wanda shi yake lura da alfadarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yani yaqudu bihi fil asfar idan ana tafiya shi yake jan alfadari wa Asla' bin Shariq al-Ashja'i akwai sahabi da ake kiransa Asla' bin Shariq shi yake lura da taguwar manzon Allah Bilal shi ma mai hidima ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ke kulawa da dawainiyar wato hidima na gida abinda shi kamar kace ce fale da sauransu sannan akwai Abu Zar al-Ghifari akwai Ayman bin Ubay wanda shi ne yaron Ummu Ayman da Ummu Ayman din da danta duk suna yi manzon Allah hidima waɗannan mutane suke hidima ga Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da haka hatta a cikin gida akwai waɗanda ke manzo Allah hidima amma Aisha tace idan ana gida manzo Allah bai cewa wani zo kai sai dai manzo Allah ya wa kansa ashe hidimar da mutane suke wa manzo Allah suna makawunan su ba su ne ma Annabi sallallahu alaihi wasallam bane wato suna dawainiya ga manzo Allah saboda su samu lada a wurin Allah amma ba dan wai su hutar da manzo Allah wannan bai dame shi ba tunda zai dauki guga ya jefa a rijiya ya ja ruwa da kansa ya dauki riganta ya gyara ya dauki takalmansa ya gyara kamar yadda Aisha ta bada labari Allah ya kara mace Allah don haka anan meye hadisan da suke karantar da mu abinda hadisan suke karantar da mu shine tawali'u rashin girman kai na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine abinda malamai da suke sharhi waɗannan hadisi suke magana misalin su shine Ibn Hajar cikin Fathul Bari yana juz'i na 11 shafin 161 yace wa fihi targhibu fi tawabu'i wa tarki takabburi waɗannan hadisai suna karantar da mu kaskantar da kawunan mu mu daina girman kai wa khidmatu ar-rajuli ahlahu mutum ya zama yana hidima ga iyalinsa sai ce wa tarjama alaihi al-muallif al-adab kaifa yakunu ar-rajulu fi ahlihi wanda akan haka yasa al-Imam al-Bukhari ya tarjamar babi yana mata suna da cewa yaya kamata mutum ya kasance idan yana cikin iyalansa. Sai ya kawo bayanin wani malami da ake kiransa Ibn Ghaffar daga cikin wadanda suka yi sharhin Sahih Bukhari, yace min akhlaqil anbiya at-tawadu, ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai bane, duk annabawan Allah yana daga halayensu ba su da girman kai. Na daya. Na biyu, al-burdu anit tana'um, annabawa suna nisantar ni'imta. Me ne ni'imta? Shine sharhuliya, duk abin da zai nuna an huta a rayuwa, to annabawa suka yi kokari su nisance shi. Wamtihanun nafsi liyustanna bihi, annabawa sukan wahal da rayukansu saboda wani ya yi koyi da su. Li'alla yakhludu ila rafahiyya al-masmuma, saboda kada ya kasance sun kai ga ainihin wato sharholiya na rayuwa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya aibanta shi a cikin Al-Qur'ani, wanda Allah yake cewa wazarni wal mukazzibina qul inna'mati wa matihum qalila, kalin da masu kareta wa'azi, suwaye masu kareta wa'azi, sai Allah madaukake ya ce qul inna'ma mani imta. Kuma haka ne idan ka dubi rayuwar mutane, zaka ga akwai waɗanda suna cikin ni'ima ko waɗanda suke cikin wahala. Matalauta mani'imta, mani'imtan nan sun fi ƙaryata wa'azi, kuma har yanzu haka ne, saboda mutum ya ga yana cikin ni'ima, idan an faɗi magana ta Allah sai ƙaryata, bai damu ba. Amma matalauci yakan yi ƙoƙari ya kusanci Allah, ba mamaki, don kar ya rasa duniya, ya rasa duniya kuma ya rasa kiyama. Shi yasa Allah ya ce wazarni wal mukazzibina, suwaye al mukazzibun, qulu na'ma mani imtannan, su ne masu karefa wa'azi. Yanda Allah ya faɗa haka ɗabi'ar ɗan adam ce, innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna, shi ɗan adam ɗabi'arsa ce idan ya ga ya samu wadata sai sai ya taka dokokin Allah, bai damu ba, ya taka dokokin Allah saboda yana da ni'ima. Don haka yasa talauci kan zama horo ga mutum, talauci kan sa mutum ya kusanci Allah tabaraka wa ta'ala, ko dan ba Allah ya yi mai talauci ya kusance shi ko? To amma idan ni'ima ta samu ga mutum, yakan gaggauta gutulcewa Allah tabaraka wa ta'ala. To idan mutum ya lura da waɗannan misalai biyu na rayuwa, ni'ima tana sa mutum ya fandale, talauci yakan sa mutum ya kusanci Allah, sai manzannin Allah suka fi zaɓen rayuwa na talauci, ba wai don ɗayansu ya ɗi wani ba ne, duka jarabawa ne a wurin Allah. To amma bisa ga yadda rayuwa ta ɗan adam take, kuma da yadda shaitan ya riga ya sanya son rayuwar duniya, sai ya zamanto wato talaucin ya fi kusa da kai mutum ga Allah tabaraka wa ta'ala a kan wadata. Wannan dalilin ya sa annabawa suka zaɓi wannan, duk yana cikin bayanin da Ibn Hajar ya kawo a cikin Fathul Bari, wanda shi yasa zaka dubi rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, irin katifan da ya kwanta, irin tufafin da ya sa, irin abincin da yake ci, sai kaga rayuwa ce ta wahala, wanda hatta talakawan mu na yau mawadata ne in an kwatanta rayuwar su da ta manzon Allah. Duk talaucin ka a ce an yi wata biyu ba a yi girki a gidan ka, yana da wahala, yana da wahala sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka annabawa suna yi ne saboda samar da tawali'u. Me ake nufi da tawali'u? Shine kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai abubuwan da kan sa mutum ya samu wato tawali'u, wanda Ibn Qayyim al-Jauziyya ya kirga su a cikin kitabun Ruh, wanda littafi guda ɗaya da rubuta yana daga shafin 234. Yana cewa shi tawali'u da farko dai ba ka samun sama sai ta hanyar sanin Allah, wanda ya san Allah shi yake kaskantar da kansa ga Allah, wanda bai san Allah ba baya iya tawali'u. Idan aka ce wanda ya fi sanin Allah shi ya fi tawali'u, to waye fi manzon Allah sanin Allah? To da haka za ka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewar ya fi kowa sanin Allah, shi yasa ya fi kowa tawali'u ga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda manzon Allah ya san sunayen Allah wa sifatihi wa nuzuli jalalihi, da girmama Allah wa mahabbati wa ijlalihi, wanda Ibn Qayyim ya jera baka samu wanda yake manzon Allah son Allah, baka samu wanda yake manzon Allah girmama Allah, baka samu wanda yake manzon Allah sanin sunayen Allah da siffofin Allah da hanyar bautan Allah. Sai ce min ma'arifatihi bi nafsihi wa tafasiliha, sannan abinda ke sa ka samu tawali'u shine ka san kanka. Idan ka san kanka to dole zaka kaskantar da kanka. Saboda haka yasa idan ilimi ya samu ga mutum, matukar ilimin addini ne, to wallahi bai daukaka sai dai ya kaskantar da kanshi. Saboda ilimin addini kana samun sa, kana ganewa ashe kai ba kowa bane. Duk sa'ilin da ka karanci addini sai ka gane kai ba kowa bane. A ilimin ba kowa bane, a imanin ba kowa bane, a ibadar ba kowa. Wato in kana karatu sai ka gane cikin bayin Allah kai ba a malisafin ka. To saboda haka sai ka ga ashe dai dole sai ka kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka Ibn Qayyim ya ce baya ga cewa sanin Allah yana sa ka kaskantar da kanka, ka san kanka din ma yana sa ka kaskantar da kanka. Ya za a yi ka san kanka ta ilimi, saboda ka san aibobin da ka aikata a rayuwarka, ka kuma san irin azabar da Allah ya tanadi ga waɗanda suka aikata irin waɗannan abubuwa. Fa tawallahu min baini zalika kullihi khuluq allazi huwa tawadu, sanin Allah da sanin laifin da kai ma Allah da sanin irin azabar da Allah ya tanadi ga wanda ya saba mishi, to sai ya sa dole ka kaskantar da kai ga Allah har ma kai fatan Allah ya gafarta maka. Saboda haka in ka dubi tarihin magabata, Sayyidina Abubakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Khulafa'ur Rashid gaba ɗayan su, ka dubi sahabbai zaka ga babu mai ji da kai a cikin su. Gashi dai su suka fi mu sanin sunnar manzon Allah, sun fi kowa ilimi, rayuwarsu ma an ɗauka shi ake tsara fikihu da shi, amma duk da haka ba sa girman kai. Don haka duk sa'ilin da kaga malami yana da girman kai, bai ma san Allah ba kuma bai san kanshi ba. Idan ya san Allah ba zai yi ba, in ko ya san matsayinsa shi kansa, wallahi ba zai yi girman kai ba. Domin idan ana magana a kan ma ilimin, idan kana karatu za ka gane, wato da Allah maɗaukaki zai tada tabi'ai a yau, kai idan ka zo ko a bayan fage ba za ka zauna ba ta sashin ilimi. Domin zamaninsu ilimin ba irin namu bane, da aiki da ilimin ba irin namu bane. Yanda ka san mun yi nisa daga manzon Allah shekara 1400 shekarun da yawa, to haka kuma iliminmu ya yi nisa daga ilimin sunna. Waɗanda suka kusanci rayuwar manzon Allah sun fi mu sanin Annabi, saboda haka sun fi mu sanin Allah, sun fi mu tsoron Allah. Matukar ka yi nisa, to haka kuma tsoron Allah gare ka yake daɗa nisa. Shi yasa manzon Allah ke cewa al'amura lalacewa suke har zuwa tashin kiyama. Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya. Ibn Qayyim Jauziya yace saboda haka annabawa suka fi kowa tawali'u, baya ga cewar akwai ma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mun karanta a littafin nan, shine hadisin 428, hadisin Iyab bin Himar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah auha ilai, ya gaya wa sahabbai Allah ya min wahayi an tawadu, wahayin da Allah ya yi shine ku kaskantar da kawunan ku gaba ɗayan ku. Kaga an saukar da umarni kenan ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan ga shi kansa mai tawali'u ne, kuma Allah ya saukar da umarni ya gaya masa sahabbai su kaskantar da kawunan su. Hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yabghara ahadun ala ahad, kada wani alfahari ga wani, kuma kada wani wato ya cutar da wani. Wanda hadisin yana silsilatu sahiha, hadisin 570 kuma yana sahihu Muslim. Babu sifat allati yurabu biha fi dunya ahlul janna wa ahlun nar, ta ina ake gane yan aljanna daga duniya, ta ina ake gane yan wuta daga duniya. Wanda shine al-Imamu Muslim yayi babi akai, yayi babi musamman, ana iya gane dan wuta tun daga duniya, ana iya gane dan aljanna tun daga duniya. Allah ka kare mu, Allah ka kare mu daga mummunar makoma. Wa yana daga cikin siffofi da suke nuna makomar mutum ba za ta yi kyau ba a same shi da girman kai. Saboda haka Ibn Qayyim Jauziya ya ce fa kullama shamaha nafsuhu, duk sa'ilin da ka samu ɗaukaka, duk sa'ilin da ka samu girma, idan akwai sanin Allah, zakara azamatar rabbi ta'ala, idan da baka da daukaka sai Allah ya baka daukaka daukakar da ka samu baka sa ka canza hali me yasa saboda kana tuna girman Allah sai ka gana ka shi shirme ne to shi yasa manyan mutane irin su sunna Abubakar gashi sun samu daukakar amma kuma rayuwar su ba su canza ta ba saboda tawali'u dan sun gane daukakan da suka samu na duniya ne sannan suna tsoron fushin Allah mai tsanani alaman na fa'ahu fi zalika girma na Allah ne girma na Allah ne duk wanda ya ja da Allah akan girma Allah zai karya shi saboda haka yasa ko sun samu daukaka na mukami sai su karya halayensu su mai da kawunan su tamfar talakawa saboda kada ma a ga alamar akwai girman kai a tare da su domin Allah ya yi alkawari duk mai girman kai sai ya karye shi Allah ka tsare fa tawabu ilayhi nasru wan kasara li azamati llahi qalbuhu wa tuma anna li haibatihi fa hadha ga yafi tawabu ibnu qayyim da fiya yace to wannan shine makura wato na kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala ibnu qayyim da fiya yace shi ilimi game da umurnin Allah wato baya nuna kafan Allah يستلزم التواضع لأمر الله ونهيه وقد يتواضع لأمر الله ونهيه من لم يتواضع لعظمته أنا سام مسنندو كان الله كاسن دو كوشن الله كاسن فلل كاسن نافلة وانا أبن كاسن بايا مون كاسن الله كاسن هو كنشن الله دبني دا كاسن الله سنن جرمان الله شي كيسا ilminka game da shari'ar Allah ya tasiri amma dan ka san fari ka san baki na san farilla na san wannan bai nuna kana da wata daraja wajen Allah subhanahu wataala amma idan ka san girman Allah ka kaskantar da kai ga Allah to wancan ilimin sai yayi tasiri inji ibnu qayyim tafsira sai ce wal mutawabi'u haqiqa man ruziqal amrayn malami ne kaskantar da kai na haqiqa shine wanda Allah ya masa arziki da ilimi biyu ilimin sanin shari'ar Allah da ilimin sanin girman Allah idan yana da ilimin sanin girman Allah da ilimin sanin shari'ar Allah to ya ga samun daraja ta ilimi sannan kuma da wuya ka same shi da girman kai kada Allah subhanahu wa ta'ala yayi maganganu a cikin alqur'ani misali a suratul maida aya ta 54 ya ayyuhallazina amanu man yartaddu minkum an dinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وهذا شيء سفر متانا وبرك أشياء القرآن متن وبرك شيء وانده كي قسك أن تدكان سجما سو إيمان مؤمنين سنة درجة أولنسا أما كافرين بسو درجة أولنسا سوف ذاك إذا متن مؤمنين ذاك سامو kana tawali'u gare shi baka daga kanka gare shi saboda imanin da yake tare da shi wanda shine siffar da Allah ya ba masu imani hakika a cikin alqur'ani a suratul furqan Allah subhanahu wataala ya fada ayata 63 wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hawnan bayin Allah ne rahama sune wanda ke tafiya a kan doron kasa wato suna masu tawali'u shine hauna suna masu kaskantar da kawunansu suna tafiya a cikin tsanaki babu nuna dagawa babu nuna mune manya la wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama kaga yanda Allah ya sifanta masu imani da hakika a suratul hijr ayat 88 Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam la tamuddanna 'aynaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alayhi wa khfid janahaka lil mu'minin shi kanka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce karka sa ido ga dukiyar kafirai da ni'imar da Allah ya ba su gidaje abin hawa dukkan wannan kawa ce ta rayuwar duniya Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam waqtib janahaka lil mu'mini masu imani fa ka kaskantar da kawunan da kanka gare su saboda haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan kana da imani to manzo Allah yana daraja ka manzo Allah a cikin gida sai yaje ya ja ruwansa ai akwai masu imani a gida wanda zai ce kai ja mu ruwa amma manzo Allah sai yaje ya ja ruwan da kansa saboda aiki da umarnin Allah waqtib janahaka lilmu'minin wannan umarni ne ga manzon Allah shi kansa a suratu taha aya ta 31 wala tamuddanna 'aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya karka damu karka rika sa ido akan ni'imar da muka yi wa wasu haka Allah ya ja hankalin manzon sa karka damu da dukiyar da muka ba wasu karka sa ido duk abin da muka ba su zahratal hayatid dunya kawa ce ta rayuwar duniya sannan duk abin da muka ba su linaftina hum fi fitina ce muke gare su katon katifa ka kwanta kana duk fitina ce wannan katifar ma sai an ma tambaya akan ta a kiyama duk wata ni'imar da Allah ya baka sai ya maka tambaya akan ta a ranar kiyama saboda haka Allah ya ce linaftina hum fi karka sa ido ga ni'ima ta duniya manzon Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace masa wa rizqu rabbika khairun wa abqa arzikin da Allah ya maka tanadi a gidan aljanna yafi alkhairi akan na duniya yafi tabbata yafi wanzuwa don haka kai hakuri da wannan rayuwa kaga Allah ne ya zabi irin wannan rayuwar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dalilin yasa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mai kaskantar da kansa ga duk mai imani hatta a cikin gidan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna tawali saboda umarnin Allah Allah ne masa umarni ka zamanto mai kaskantar da kai ga kowane mai imani ƴaƴanka suna da imani matanka suna da imani ka ringa kaskantar da kanka gare su wato karka nuna ni ne mai gida ayi ne kaza ayi kaza in ka shiga gida banda umarni ba abin da kake bayarwa la wannan ba rayuwar sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam bane اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله سبحانك ولا نهار يسير سنا كرنت دمشي و يا كما في إذا كان يتشين جدا فريق يمس أيوك هذا كنك rika yin wankin kayanka da kanka ka rika yin gugan kayanka da kanka dauko abinci ɗiban ruwa shara in ya kama wadannan abubuwa ba ko da yaushe ba wanda bai nuna cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba a masa hidima a cikin gida ba wadannan hadisi ba sa kore haka illa dai suna nuna cewar shi Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu lokuta wato yakan yi ma kansa ayyuka ba tare da ya ba da umarni a masa ba saboda ka jifa ka rika sabar ma kanka haka wanda kuma yana zama tarbiya ga iyalanka ya zamanto zaka iya cewa ayi amma sai a ga kana yi kana nuna wa danka ya zamanto mai tawali ya zamanto wanda ke wato ba shi da girman kai ka rika daraja mutane ko da ƴaƴanka ne wannan shine ita ce rayuwar sunna wanda shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma kar mu manta akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Hurairah ya rawaito yana sahih Muslim yana kitabul birri wasila babu istihbabil afw wa tawadhu' Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah babu mutumin da zai kaskantar da kansa don Allah face Allah ya bashi daukaka ya suka dubi rayuwar manzon Allah saboda kaskantar da kansa da yayi sai Allah ya daga shi akwai dan adam da ke da darajar manzon Allah a doran kasa a yau babu har kafirai sun sani babu mutum wanda darajarsa ta kai manzon Allah ta kai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi babu ba wai a matsayin mu musulmai muke faɗin hakan ba inda zaka dubi yanayin rayuwar duniya din gaba ɗaya ka dubi duk wani wanda aka ce ya shahara a tarihi ka rubuta duk wani wanda aka ce ya shahara a tarihi daga musulmai zuwa kafirai ka ɗauko Annabi sallallahu alaihi wasallam ka sa wallahi wanda aka ce ya shahara din nan idan an kasa darajar da manzon Allah ya samu a nan duniyar wannan bai samu ɗaya cikin dubu ba to amma saboda adawa ta kafirai ba sa ma kirga Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mutane waɗanda suka yi hijima ga ita wannan duniya wanda ko babu shakka babu wanda ya yi ma duniya hijima kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka sai al-Imam an-Nawawi yana sharhin wannan hadisin yace wannan hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda zai kaskantar da kansa don Allah face Allah ya daga shi daukakar guda biyu ce ahaduhuma yarfa'uhu fi dunya daukakar farko a nan duniya za a baka idan ka kaskantar da kanka don Allah in dai ba kai da wata manufa bane don girman Allah ya sa ka dauka kai ba kowa bane kashi kuma kai wani kai wani ne saboda kana da dukiya kana da mukami amma duk sai ka aje su ka nuna kai ba kowa bane to a duniya zaka fara ce riba al-Imam an-Nawawi yace daga duniya zaka samu daukaka wa yusbitu lahu bi tawabu'ihi fil qulubi manzila zukatan bayin Allah sune Allah zai yaka ya sanya son ka a ciki Allah zai dauki son ka ya cusa muzukatan masoyansa saboda haka baka ga wato kana cikin jama'a baka ma fargaba su gashi kuma me matsayin irin nasa idan bai ma son ya shiga mutane saboda gudun kar a cutar da shi akwai labarin da wani ya taba bayarwa lokacin da wani daga cikin sarakunan Makka a zamanin da idan za su yi dawa wanda har zuwa yanzu din sai an tsare wurin dawaki sai a hana mutane dawaki sai sun gama dawaki to ranar wannan sarki ya taho zai yi dawaki ba zan faɗi sunansa ba sai ya zama to an tsare mutane an hana su ga jama'a sun haɗu suna so su yi dawaki aka ce a ba za a yi ba sai sarki ya gama to akwai wanda cije yana cikin filin yana zaune aka zo aka yi da shi ya tashi ya ce shi bai tashi tsohon ne tukub to har dai sarki ya iso to ana gudun kuma kar sarki ga ana hayaniya zai fasa dawaki da yana isowa sai ga ga wani tsoho yana zaune shi bai tashi ba saboda haka ya zo ya yi dawaki sa bai kula da shi ba ya zo wucewa kusa da shi sai tsohon ya ce kai yaro zo saboda haka sai sarkin Makka ya zo sai ya tsuguna dole ya zauna gaban sa ya ce masa gani sai ya ce ko me yasa ka hana bayin Allah bautar dakin Allah bauta a dakin Allah me yasa ka hana bayin Allah su bauta ma Allah a wannan daki mai daraja sai ya ce ba ni bane masu tsaro na ne sai ya ce to su masu tsaronka da suka hana a yi ibadan nan ai saboda kai ne saboda haka kai ka hana ya ce to ba za ka ba da amsa ba amma zan gaya maka abinda ya sa kuka tsare mutane kuka hana su ibada saboda ba ku tsoron Allah sai su mutane da tsoron Allah kuke da mutanen sun ji tsoron amma idan ka koma tsoron mutane tsoron dan adam to sai a waye gari zuciyarka babu tsoron Allah idan ku Allah kake tsoro baka tsoron dan adam saboda ka baka hada waɗannan guda biyu sarkin ya daga hannu ya ce ku kyale mutane su shigo mu yi dawaki saboda ka da aka shigo ma sai aka daga sarkin kaga shi yana tsoron talakawa ta su cutar da shi talakawa na zuwa kuma daga shi sama su kai aka yi dawaki da shi saboda son shi nan take Allah ya sa musu son wannan sarkin a zukatansu shine abin da Imam an-Nawawi yake faɗa idan ka zama mai kaskantar da kai to Allah zai dauki son ka ya cusa a zukatan bayansa wannan a duniya kenan sai kaga ana son ka babu wani dalili wai yuhillu makan wa thani anna al-murad thawabuhu fil akhirah sannan daukaka ta biyu ita ce ta lahira wanda Allah zai baka malamai suna cewa waɗannan bisa al'ada suna tabbata kuma ko da ka lura da yanayin jama'a za ka gani duk mutumin da ke da girman kai to baya samu idan mutum yana da girman kai za ka ga ya rasa son jama'a idan mu kai na da tawadu to zaka samu ya samu son jama'a kuma wannan yana zama jagora ga samu wato makoma mai kyau a ranar kiyama wadannan hadisai ba ta hana mace ta yi aiki a gida domin akwai wadanda ke ganin kamar ai wannan ma bisabi ne dake nuna cewa ita mace aikin gida ba dole bane gare ta kuma Ibn Qayyim Jauziyya yayi magana akai wato shin ayyukan gida suna zama wajibi ne ga mace koko ba wajibi bane yana zabun ma'ad mujallal na diya shafin 186 yayi babi musamman akai akan aikin mace girki da sauransu a cikin gida shin wajibi ne ko a faslun fi hukmin nabi sallallahu alaihi wasallam fi khidmatil mar'ati li zawjiha mace ta rika hidima ga mijinta misali mace ta dauki kayan mijinta tufafinsa ta wanke mace ta yi shara, mace ta yi girki, shin me ya matsayin wannan abin? Tun daga waɗannan hadisai sun nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi idan yana gida, yakan yi makansa hidima, shin hidimar nan ga mace dole ne ko ba dole ba ne? Ibn Qayyim Jauziyya ya kawo hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito game da Fatima, yar Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ƙara mata yarda. Wato ta taba zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam attacin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tashku ilayhi ma talqa fi yadayha min ar-raha, ta zo gida saboda ta kawo damuwar ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta nuna mar hannuwanta yanda suka kumbura saboda markade, saboda aikin gida. Fatima a lokacin da ta zo, idan ta nuna mar, kaga za ta roƙe shi ya ba ta wani mai hidima. Da ta zo gidan, falam ta jirko ba ta same shi ba. Hadisin Imam Bukhari da Muslim sun ruwaito shi. To, fa zakar zalika li Aisha, saboda haka kafin ta koma sai ta gaya ma Aisha, ita Fatima. Ta ce, Aisha ga abin da ya kawo ni, na zo in yi kukar wahalar da nake wajen ayyuka na gida, niƙa da sauransu, hannuwana gashi nan sun kumbura. Saboda haka nake so a taimaka, idan an tafi yaƙi aka samu bayi a bani guda wani wanda zai duka min hidima a cikin gida, misali kana neman mai mata hidima, Annabi ya taimaka mata. Falamma jaa rasulullah, a lokacin da manzon Allah ya dawo gida, akhbaratu Aisha, sai ta bashi labari, ya rasulullah, Fatima ta zo a bayanka, kaji ka ji ga abin da ya kawo ta? Sayyidina Ali ya ce, faja'ana, sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho gare mu a cikin dare, wa qad akhadna mabati'an, mun riga ma mun kwanta, sai sahabna na komu za mu zabura, sai manzo Allah ya ce, makana kuma ku kwanta inda kuke, ku kwanta a yau. Manzo Allah ya taho, fa qa'ada bainana, ya zauna tsakanin mu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka ga rashin girman kai har yanzu. Yanzu ga al'ada irin ta arewa, uba ya je gidan ƴarsa, har ma ya zauna a kan gadon, misali ga mijin ga matan suna kwance, ya zauna tsakaninsu har yi magana da su, kawai sai dai a mafarki. Sai da za'a ce, hatta wajen tubar da ƙadamaiki ala batni, sai da na ji sanyin wato sawayen Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin cikina, saboda manzon Allah ya zauna a tsakaninsu, ga Fatima, ga Sayyidina Ali. Shi kuma Sayyidina Ali babu riga jikinsa, manzon Allah ya zauna, saboda haka sawayen Annabi sai taba cikin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ya ji sanyi, kaga ya nuna yana tsakaninsu cif. Sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, ala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma mimma sa'altuma, ko kuna so in nuna muku abin da yake alkhairi akan abin da kuka roƙa? Kaga bai ce abin da kika roƙa ba, abin da kuka roƙa. Saboda Sayyidina Ali shi ya ba ta shawarar ta je ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta gabatar da roƙonta gare shi, kasancewar ga wahalar da take sha, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taimaka mata da mai mata hidima. Shi yasa Annabi zo da kansa ya mata tambaya, ya musu tambaya, kuna so in nuna muku abin da ya fi alkhairi a kan abin da kuka roƙa? Fa sabbiha Allah 33, don haka sai ku ringa tasbihi 33, wa ahmada 33, ku yi alhamdulillah, wato shi ne hamdala 33 idan kun kwanta, wa kabbira 34, sai ku yi kabbara 34, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, in kun kwanta ku yi wannan. Manzon Allah ya ce, fa huwa khairu lakuma min khadimin, wannan ya fi muku alkhairi akan a baku mai muku hidima a gida. Ku duba hikimar karantarwa na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manzon Allah ya karantar da su ilimi na zikirin Allah. Manzon Allah ya ce, wannan ya fi ku samu mai hidima a cikin gida. Wato bari in ƙara muku aiki a kan nada, ba wai bari zan rage muku ba, ba zan rage abin da kuka nema ba, sai dai in ƙara muku, domin an ƙara musu abin da dama can kun san shi ba. Wancan hidima da mace ke yi a gida ibada ne, idan aka samu mai hidima wanda zai taho ya taya ta ladan ta ya rabu, manzon Allah bai son ladan yarsa ya rabu, bai son ladan yarsa ya rabu, saboda a kiyama ana ba mutum lada gwargwadon hidima da ya yi wa zaman aure. Ya zaman to ita bata wahala ba a zaman auren, sai manzon Allah ya ce ga wani ƙari zikirin Allah inda a kwanta. Saboda haka sayyidina Ali yake cewa ma taraktu ma ba'du, tun daga wannan dare ban taba barin wannan zikiri ba in nazo kwanciya, ban taba bari ba, har ma ake cewa har daren Siffin, wato yaki da ya auku tsakaninsa da Muawiya a wani wuri da ake kiran Siffin, yana tsakanin Iraq da Sham, sai ya ce wallahi har daren wannan yaki ban balle da wannan zikiri, wato kowane dare sayyidina Ali sai yayi wannan zikiri wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta. Saboda haka sai Ibn Qayyim Jauziya yace misali na farko kenan wanda ke nuna maka aikin gida ga mace wajibi ba wai ya kamata ba, wajibi. Yace misali na biyu shine yar Aisha, ita ce Asma'u bintu Abi Bakr ta ba da labari, tace kuntu akhdimu Az-Zubair, nakan yi hidima ga mijina wanda shine Az-Zubair bin Al-Awwam khidmatal bayti kulli. Asma'u bintu Abi Bakr tace duk hidimar gida ina yi ga mijina, kowace hidima ta gida, shara, wanki, duk wani abu da ka sani. Wa kana lahu farasun, har ma yana da doki, dokin ma da mijinta yake da shi, kuntu asusuhu, ni nake kulawa da shi, zan tafi in nemo ciyawa in zo in ciyar da wannan doki, wa aqumu alai, ruwansa bayan hidimar gidan, hatta dokin mijinta ma tana kulawa da shi. Ibn Qayyim Jauziya yace wa sahha annaha kanat ta'alibu farasun, ta ciyar da dokin mijinta, wa tasqil ma, ta tafi ta ɗebo ruwa, wa takrizu dalwa, guga ta gyara, wa ta'jin, ya zama ita za ta yi girki da duk abin da ake bukata na abinci, wa tanqulu nawa ala ra'siha min ardi lahu ala sulsay farsahin. Ibn Qayyim yace tana dauko ruwa, za ta dauko tulu a kanta daga wata gonar mijinta zuwa gida wanda nisansa ya kai mil uku, wanda shi ne farsafi daya. Idan aka ce farsafi guda yana nufin salasatu amyal, mil uku tsakanin gonar mijin zuwa gida, amma za ta ji ta ɗebo ta dawo. To idan mata manya masu daraja, Asma'u bintu Abi Bakr Siddiq, Aisha ta ba da labari yadda rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, idan aka ce Fatima ta zo gidan manzon Allah ta nemi mai hidima, manzon Allah ya ce la, zai ki aikin gida. Ibn Qayyim Jauziya ya bada misali da waɗannan mata, ya ce to ta ina ka samu dalili wanda ke nuna cewar hidimar miji ba wajibi ba ne, ina za a samu wannan hujja? Ya ce amma duk da haka malaman fiqh sun samu sabani, fa aujaba ta'ifa min as-salaf wal khalaf hidmata halaf. Akwai malamai tun daga salaf waɗanda ke ganin wajibi ne mace ta yi hidima ga mijinta duk abin da ya shafi gida, kamar yadda Asma'u bintu Abi Bakr take. Ya ba da misalinsu kamar al-Imam Abu Saurin alaiha an tahdima zawjaha fi kulli shay, malamin yana cewa duk wata hidima ta gida dole ne akan mace, ba wai ya kamata bane. Wa mana'a ta'ifatun wujuba khidmatihi alaiha fi shay'in, akwai malamin da ke ganin kuma girki da hidima da wainiya na gida ba dole bane akan mace, musamman saboda irin waɗannan hadisai da muka karanta a littafin Al-Adabul Mufrad. Mimman zahaba ila zalika, ya bada misalin malamai da suke ganin wato dole ne hidimar miji da waɗanda suke ganin ba dole bane, bayan ya bada kowane misali, sannan sai ya ce mafi inganci na hujja wanda ke tabbatar da matsayin mace a gidan miji, wato shine cewa hidima ga miji wajibi ne. Ibn Qayyim Jauziya bayan ya faɗi ra'ayoyin malamai ya kawo hujjojinsu, ya ce wal ahadithul mazkura innama tadullu ala tatawwu makarimil akhlaq, waɗancan hadisai da ake karantawa misali waɗanda ma muka karanta a yanzu suna nuna kyawun halin manzon Allah, amma ba sa ɗauke ɗawainiyar gida ga mace, don Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya ja ruwa, baya nuna cewa jan ruwan ba dole bane ga mace, yana nuna tawali'un manzon Allah, yana nuna rashin girman kansa da taimakon iyali, yana tallafa ma iyalansa a maimakon ya kyale su suna ta wahala, sai zama shi ma wato zai taimaka da abin da zai iya. amma ba wai suna nuna cewar ita mace in ta zo gida zama za ta yi kawai sai dai a mata komi ba. Ya kawo dalilai da dama daga cikin ayoyin Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke nuna cewar wato dole ne ga mace ta yi hidima ga mijinta, wanda ba shi kadai ba, har ma yake ba da tambaya game da labarin da muka karanta na Fatima. Yana cewa misalinsa a nan shi ne kamar lokacin da Fatima ta zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta ce tana bukatar mai hidima. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gida ya same su, lam yaqul li Ali, ai Annabi bai ce masa sayyidina Ali la hidimata alaiha, kai ya za ka ce sai yarinya ta zo gida neman mai hidima, ai hidimar gida wajibi ne a kanka. Manzon Allah bai gaya masa sayyidina Ali haka ba, bai gaya masa haka ba, wa inna ma hiya alaika wa huwa la yujabi la yuhadi fil hukmi ahadan, wanda manzon Allah baya tsoron kowa ta sashin bayyana hukuncin Allah. Inda a ce wato ɗawainiyar gida ba wajibi bane akan Fatima, wallahi nan take manzon Allah zai gaya masa sayyidina Ali yace a'a, ya kabar matarka tana wahala, yaya za ka bar matarka tana wahala, ai kamata yayi a ce kai ne kake wahala, ya za ka bar matarka ita ce za ta je wajen mahaifinta don neman taimako saboda wahalar da take sha a gidan miji, ai duk wannan ɗawainiyar a kanka suke. Manzon Allah bai faɗa haka ba, sai yace ga abin da zan taimaka muku da shi. Kaga ya tabbatar da cewa wahalar da Fatima take sha wajibi ne akan ta, ibada ce, ibada ce ta Allah tabaraka wa ta'ala, saboda haka yasa manzon Allah bai matsa wutar akai ba. Kuma kamar yanda ya faɗa haka nan Ibn Qayyim al-Jauziyya, haka nan Ibn Taymiyyah shi ma ya faɗa cikin littafin Majmu'u Fatawa, yana mujallada 35 shafi na 91, da kuma Al-Fatawa al-Kubra mujallada 332, tanaza al-ulama hal alaiha an taqdumahu fi misli firash al-manzil, malamai sun samu sabani, malamai tun zamanin farko an samu wannan sabani, amma ba wai sabanin ne muhimmi ba, me gaskiya sabanin da aka samu kamar shimfida, gyara shimfidan miji, munawalati ta'am, dauko abinci, girkawa, wa sharab, wal khubz, a kawo waina ko a dafa abincin a kawo, wa fahani da niƙa da sauransu, shin waɗannan wajibai ne akan mace ko ba wajibai bane? Wannan shine abin da malamai magabata suka yi sabanin fahimta akai. Yana cewa akwai wanda ke ganin la tajibu alayhi al-ishra wal wafu, yani fil ishra wal fa inna hala laysa mu'ashara lahu bil ma'ruf, akwai wanda ke ganin ba dole bane ga mace, akwai wanda ke ganin dole ne ga mace, sai yake cewa wa hadha al-qawlu da'if, duk mutumin da yace hidimar gida ba dole bane akan matar aure, wannan fahimta tana da rauni, babu hujja akan ta in ba a littafin Allah ko a sunnar manzon Allah. Ibn Taymiyyah ya faɗa, yace ba idan a ce abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa, ashiruhunna bil ma'ruf, ku zauna da su zama wato na kyautatawa, zama na fahimtar juna, yake a kaddara a haka, sai ka auro mace sai ka zo ka aje ta, ya zama komi kai ke yi, ba wani abin da take illa kawai tana nan ta miƙe kafanta, kai za ka kawo abinci, abin sha, ruwa, komi kai za ka yi. Sai ce wannan ba a bi umarnin Allah ba, ya ce ko da tafiya za ka yi da mutum, a ce tafiya ce ta haɗa ku, ya zama tafiyar nan da ta haɗa ku ba ya taimakonka. An yi tafiya a mota guda misali, bai taɓa taimakonka ba har kuka je inda za ku je. Ibn Taymiyyah ya ce wannan tafiya, zaman da kai da wannan abokin tafiyar ba zama ce ta adalci ba, ai zama na adalci shi ne ya zama ka taimaka ma wancan ya taimaka ma, to shi ne sai a ce an yi al-mu'ashara bil ma'ruf. Saboda haka idan ya zo mace ta zo gida, kai za ka kawo abinci, kai za ka kawo abin sha, komi za ka kawo, ita ba ta komi, ya ce wannan ba a bi umarnin Allah ba kuma gaskiya ne. Saboda haka ibada ce ga mace ya zama to ta yi hidimtumu na miji, duk abin da ya shafi gida wato wajibi ne a kanta. Kuma wannan shi ne fahimtar Ibn al-Usaymin kamar yadda ya faɗa cikin Asharul Mumti, yana cewa wasahihu annahu yalzamuha an tahdima zawjaha bil ma'ruf, dole ne ga mace ta yi hidima ga mijinta, amma hidiman ya danganta. Hidiman ya danganta yana cewa kamar mutanen da ke zama birni hidimansu ba ɗaya bace da waɗanda ke zama a ƙauye. Wanda shi ne Ibnu Qayyim Jauziyyah ya ba da misali da yadda malaman fiqh suke cewa ai akwai mace wanda asalinta mai daraja ce don haka abincinta ma daban ne. Kamar misali ka auro mata biyu, wannan matar ‘yar manyan mutane ce, wannan matar ko ‘yar talakawa ce, to idan ka kawo su ba za ka ciyar da su abu ɗaya ba. Sai dai ka ba wa ‘yar mawadata abincin mawadata, ka ba ma ‘yar talakawa abincin talakawa. Ibnu Qayyim Jauziyyah cikin Zadul Ma'ad ya ce wala yasifu at-tafriq bayna sharifa wa dani'a wa faqira wa ganiya. Babu hujjar da zaka samu a sunnar manzon Allah, babu hujjar da ta nuna in ka auri mata zaka bambanta su wajen ciyar da su. Yace babu wannan hujja, ka bambanta mai daraja da makaskanciya, matalauciya da mawadaciya, la babu shi. Allah tabaraka wa ta'ala abinda ya faɗa mana a cikin Alƙur'ani, za ka ciyar da iyalanka ne daga abinda ka samu, saboda haka dukkansu ko ‘yar mawadata ne, dole abinda ka ba su shi za ka ci. Kaga ya nuna cewar adalci shi ne mace ta ci abincin da ta tarar a gidan mijinta, kuma dole ta yi girki wanda ibada ne. Saboda haka Albani, marigayi Albani Muhammad Nasiruddin Albani a littafin Adabu Zafar shafi na 288 ya ce wa hadha huwa al-haqq, wannan shi ne gaskiya. Girki da hidimar gida wajibi ne akan mace. Yajibu ala al-mar'ati khidmatul bayt, wajibi ne ga mace ta yi hidima a cikin gida, saboda amana ce. Akwai hadisin manzon Allah da ke cewa kowa ka gani akwai amanar da Allah ya dora masa, ita ma mace Allah ya ba ta amanar gidan miji. Saboda haka idan mace ba ta tsare wato bukatun miji ba, ba ta rike wannan amanar da Allah subhanahu wataala ya dora masa ba. Ya ba da misali da waɗanda ke da wannan fahimta, sai ya ce walam najid liman qala bi adami alwujubi dalilan saliha, duk malamin da ya ce girki ba dole bane akan mace a musulunci, ya ce to mun ba samu hujjar ta wacce ta inganta ba. In ma ya kawo hujja, to za ka samu tana karo da hujjojin suka fi inganci. Abinda ya tabbata ya inganta a cikin Alƙur'ani ya har ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato shine hidimar gida wajibi ne akan mace. To sai ya ce walaita fi ma sabaqa min wujubi khidmati almar'ati li zawjiha ma yunafi istihbab almusharaka. Tunda duk da yake an ce wajibi ne ga mace ta yi hidima, baya nuna kai ba za ka yi tarayya ba. Me ye dalili? Saboda hadisai da muka karanta a yanzu. Hadisin Aisha kana yakunu fi mihnati ahli, Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana gida yana kasancewa cikin hidimar iyalansa. Hidimar iyalansa wato yana taya su aiki, maimakon ka kyale mace ita za ta ja ruwa, ita za ta yi wanki, ita sai ka rage abinda za ka iya yi, ko da ma kanka ne da shafe ta ba, kaga ka rage mata. Ka rage idan ka wanke kayanka da kanka, ka rage idan ka yi gugar kayanka da kanka, ko ku ka taimaka ka samar da mai mata hidima ɗin wanda shari'a ba ta hana ba. Wanda duk ya nuna cewar yana daga halayen Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya kawo wannan hadisin na Aisha wanda kuka karanta, ya ce wanda Imam Bukhari ya rawaito da Imam Tirmidhi ya zo a cikin Shama'il al-Muhammadiyya, Annabi sallallahu alaihi wa sallam kana basharan min al-bashar yafli thawbahu wa yahdubu shatahu wa yahdumu nafsahu. Aisha ta ce manzon Allah mutum ne kamar sauran mutane, saboda haka yana hidindimu ma kansa, ya hidimu nafsa, yana yi kansa hidima, maimakon ya ce amin sai shi ya aikata da kanshi. Kaga ya nuna ka taimaka wa ita wannan mata, ka taimaka ma iyalanka, ka taimaka ma ‘ya’yanka. To wannan shi ne abinda ya tabbata a sunnar manzon Allah. Amma hidimar gida ɗin wajiba ce a kan mace, miji fa ya taimaka mata idan da hali. Wannan shi ne abinda littafi yake karanta da mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu da dama mu faɗa daidai. Allah ya gafarta mana kuskure. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.